ya dace sosai da allurar ga sabon nau'in coronavirus wanda aka samu ballarsa a wasu kasashe.
Ba da jimawa ba, Muhammad zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin, gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi amai ta lashe kan ranar 18 ga watan Janairu da ta saka na komawar ɗaliban ƙasar makaranta, wanda saura ƙasa da mako ɗaya a kai ranar. Lamarin da gwamnatin ta danganta da ƙaruwa a adadin masu ɗauki da cutar coronavirus a ƙasar, tana mai cewa za a ƙara yin nazari kan batun kafin sake tsaida rana don tsare lafiyar ɗaliban. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf ta aiko mana da wannan rahoton.
Batun sake nazari akan rana ta daban banda na 18 ga watan Janairu da muke ciki na komawar ɗaliban makaranta na kunshe ne a jawabin da ministan ilimi Malam Adamu ya gabatar a yayin zantawa da manema labarai a taron gwamnatin kota kwana a yaki da annobar coronavirus a Najeriya. Yana mai cewa tun farko gwamnati ta saka ranar 18 ne domin duba yiwuwar buɗe makarantun tare da yin nazari, kuma suna kan gudanar da nazari da duba yanayin da abubuwa ke tafi tsakanin al'umma.
We are reviewing it. We are going to review it. When we decided on that date, it was just a target towards which we were working. And of course, we are keeping it in view and looking at what is happening in the society.
Shima shugaban kungiyar malaman jami'o'in Najeriya, Farfesa Biodun Ogunyemi, ya ce duk da cewa a shirye suke su koma koyarwa tare da ƙara himma wajen gudanar da aikin su, kungiyar bata amince da ranar komawa ta 18 ga watan Janairun ba. Bisa dalilan fargaba akan lafiyar mambobinta da ma ɗalibai, yana mai cewa kamata gwamnati ta yi zani kan yanayin da makarantun ke ciki da batun bin ka'idojin kare lafiya da tagin daya kan cutar corona, kuma duk bata ga gwamnati da hukumomin jami'o'in kasar sun yi aikin da ya kamata ba.
In as much as we are ready to go back, we have told government we are ready to even put extra efforts to get this going, but it appears what we have been talking about since about the middle of last year, that government was not doing enough to address the two emergencies that we had. We have not seen government and universal authority it is taking concrete steps to assess the level of safety for our members and of course for our students.
Da muka tuntubi malaman jami'o'i kan batun komawa aiki, Dr. Faruk Bibi Faruk ya alakanta kwan gaba kwan baya na gwamnati kan ranar komawa makaranta da rashin gudanar da bincike mai zurfi.
Rashin iya sanin yanda wannan cuta take da binciken mu da bamu iya yi zurfi ba, shine yasa za ka gwamnati tana kwan gaba kwan baya yau ta ce za ta iya bude makaranta. Gobe ita ma ta kallo su kasashen musamman na Turai sun shiga yanayin da suna marufe ƙasa, ta ga cewa babban hatsari ne a buɗe wannan makarantu. Kamar mu malaman jami'a, mu yanda muke magani har yanzu tunda an yi wata tara ba aiki, an ce a dawo aikin, amma kuma babu wani tsari da aka fito mana da shi na yanda za a kawo garkuwa ko rigakafi a cikin wannan yanayi na wannan cuta. Ban ga yanda za a iya raba ɗalibai da yawan da suke da shi ba a ɗakin da ake iya sa aiki, idan a karantar da ɗalibai 160 ko da 50 sai kiga 500 a ciki, kuma su kansu malaman da komai a cakuɗe yake.
Jami'a bangaren tsangayar koyar da nazarin sha'anin mulki, Dr. Said Dukawa, ya bayyana nasa fahimta.
To na farko dai wallahi ba ma jin daɗi, amma fa kowa Allah Allah mu koma bakin aikin mu, mu ci gaba da tattaunawa da ɗaliban mu, mu yaye waɗanda lokacin yayi wasu yi koma dauki sabi da suke ta jira mu dauke su. Amma ba mu da yadda zamu a wannan halin mawuyaci guda biyu. Idan suka ce lallai corona tana nan kuma suna ganin kaifinta ba zai bari a bude makarantu ba, ba yadda zamu. Haka kuma idan gwamnatin tarayya tana ganin ba ta da kuɗin da za ta biya ta sauke alƙawarin da tayi wa kungiya, to nan ma wani abu ne da yafi ƙarfin malaman jami'a. To kin ga tunda yi magana da sunan kungiya shikenan wannan magana tana nan.
Baya ga ayyana batun sake nazari kan ranar komawa makaranta, gwamnatin kasar da ta ce daga yau ma'aikatar ilimi za ta fara sabon nazari kan ranar da ya kamata a koma karatu. Halima Abdulrauf, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla, an gaishe ki Halima Abdulrauf. To a jamhuriyar Niger, jami'an adawa sun buƙaci a soke sakamakon zaben yankunan da suke zargin an yi satar zabe a yayin zagayen farko na zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da aka gudanar a ranar 27 ga watan Disamba na shekarar 2020. Suna cewa akwai buƙatar girki sojoji a rumfunan zabe a yayin gudanar da zagaye na biyu da za a yi a ranar 21 ga watan Fabrairu don kaucewa faruwar matsalolin da samu a baya. To sai dai masu mulki na cewa ƙorafi ne irin na wanda bai ci zaɓe ba. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sule Muminu Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Zauren Lady Vennef Jie kenan a yammacin jiya Litinin inda jam'iyyun kawancen hamayya na Kafin Ventain suka gudanar da gangami da nufin bayyana matsayin su a hukunce game da sakamakon wucin gadi na zagayen farko na zaben shugaban kasa da na yan majalisar dokoki na ranar 27 ga watan Disamba da ya gabata. A sanarwar da suka fitar waɗannan jam'iyyu sun yi watsi da sakamakon wasu yankunan da suka ce an tafka maguɗi waɗanda suka hada da wasu da'irorin jihar Tawa da arewacin jihohin Maradi, Zandayar da Difa. Mamman Sani Adamu shine kakakin su.
Sun yi amfani da makamai, sun saci ƙuri'u, sun saci akwatin zaɓe. Wani wuri sun yi amfani da damar da suke da na samun takardu na zaɓe, suka je suka sauye sakamako, suka ɗauki takardu wanda suke bayyana sakamako, suka canza, suka kai ma daidai abinda suke so, suka kai ma hukumomi na sani.
Sai dai jam'iyyar PNDS tarayya wacce ake zargi da aikata waɗannan abubuwa na cewa babu kamshin gaskiya akan cuwa-cuwar da 'yan adawa ke korafin an aikata. Kamar yadda za a ji daga wani kakakinta Asmanu Muhammadu.
Yan susu ta sibin na ƙasar Niger waɗanda suka bi abu sau da ƙafa sun ce an yi zaɓuɓɓukan na cikin kwanci hankali da kyau. Ƙungiyoyi na duniya kamar CDAO, kamar Inu African, har da Onima sun ce zaɓuɓɓukan na an yi su da kyau cikin kwanci hankali. To, in mutum sha kayi, ai dole ya ce an yi mai kara an yi mai itace. Dama shi rago kullu haka yake.
Jami'in kawancan Kafin Ventain sun buƙaci a sake shirya zaɓe a wuraren da aka murɗa sakamako ko aron gizon ƙurƙu. A cewar su girke sojoji a runhunan zaɓe ita ce hanya mafi a'ala wajen kauce wa faruwar abubuwan da suka wakana a zagayen farko.
Na farko dai a soke sakamako duka inda aka yi amfani da makamai, inda aka yi barazana ga mutane, inda aka haɗi mutane, inda aka ɓata ƙuri'u, zaɓatin ƙuri'u. Na biyu, tun da abin ya kai a da amfani da bindigogi, to a kawo sojoji na ƙasa wanda nauyin su ne su kare lafiyar al'umma, to a kawo su kare lafiyar.
Yankunan jin ta bakin hukumar zaɓe a kan wannan bukata bai nasara ba, domin a daidai lokacin da nake haɗa wannan rahoto shugabanninta na gudanar da wani taron gaugawa. Wannan ya sa na sake neman jin matsayin jam'iyyar ta PNDS tarayya.
Inda suka yi kuskure ya kamata su haɗa muna wace bataliya suke son a kai. Gendarma da su da soji minista guda suke kuma aiki guda suke. Ko an sake zaɓe a can za su sha kayi yadda suka sha jiya. A ce cikin ɗan takara 30 ɗan takara guda ya kori duka 29 ya yi sata ba su da takwai.
A ranar 21 ga watan Fabrairun da ke tafa ne za a fafata a tsakanin ɗan takarar kawancan 'yan hamayya na Kafin Ventain, wato tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman, da ɗan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki tsohon ministan cikin gida Bazoum Mohammed da ke samun goyon bayan kawancan coalition Bazoum 2021. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla, an gaishe ka Sule Mumuni Barma. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad da ƙarshen labaran duniya.
Kin Malaysia ya ayyana dokar ta bace a matsayin wani bangare na kokarin daƙile yaduwar cutar coronavirus. Masarautar ta ba da sanarwar yau Talata cewa Sarki Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ya bada umarnin dokar bayan da ya gana da Prime Minister Muhyiddin Yassin. A watan Oktoba bara, Sarki Abdullah ya ki amincewa da buƙatar Prime Minister Muhyiddin ta bayar da makamancin wannan umarni saboda annobar COVID-19. Wannan doka ta gaggawa ta dakatar da majalisa har zuwa 1 ga watan Agusta, kuma ta ba wa gwamnatin Prime Minister cikakken iko don yin dokoki. A cikin wani jawabi da ya ta talabijin, Muhyiddin ya yi ƙoƙarin tabbatarwa ƙasar cewa dokar ta bacin ba wai juyin mulkin soja ba ne, kuma ba za a saka dokar hana fita ba a wannan lokacin. A yau Talata, shugaba Donald Trump zai je garin Alamo da ke kudancin jihar Texas kusa da iyaka Amurka da Mexico, inda ake sa ran ya yi amfani da ɗaya daga cikin kwanakinsa na ƙarshe a ofis don ya nuna ƙoƙarin da gwamnatinsa ta yi na hana baƙin haure shiga Amurka ba bisa ƙa'ida ba. Wannan ne karon farko da shugaban zai fito bainar jama'a tun ranar Laraba da ta gabata, lokacin da ya faɗa a cikin wani jawabi ga magoya bayansa cewa an sace zaben shugaban ƙasa, kuma ya buƙace su da su yi gwagwarmaya kafin su kotsa kai zuwa gidan majalisar dokokin Amurka. Ziyarar ta Trump zuwa jihar Texas kuma na zuwa ne yayin da ‘yan Democrat masu rinjaye a majalisar wakilan Amurka suke ci gaba da yunkurin tsige shi daga ofis. Maganar shige da fice ta kasance babban abin Trump ya maida hankali da yawan kira da yake yi na gina katanga kar Amurka ko.
To rahotanni daga jihar Niger Najeriya na cewa har yanzu mahara na ci gaba da addabar wasu yankunan jihar duk da matakan da hukumomi ke dauka. Ko a makon jiya, gwamnan jihar Abubakar Bello ya gana da shugaba Muhammadu Buhari dangane da yadda za a shawo kan matsalar tsaron jihar. Ga kadan daga cikin rahoto na musamman da za ku saurara a shirinmu na dare, wanda wakilin muryar Amurka Mustafa Nasir Batsari ya aika mana dangane da matsalar tsaro a jihar ta Niger.
A yanzu haka dai al'ummar jihar Niger da ke tarayyar Najeriya na ci gaba da nuna damuwa akan matsalar tsaro da ta addabi jihar, dukuwa da kokarin da hukumomin jihar suka ce suna yi na yaki da ɗan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kuma satar shanu da makisan jama'a babu gaira babu dalili. A yanzu dai lamarin ya bazu kusan kowane bangare na jihar Niger a sabanin baya da lamarin ya fita azzara a kananan hukumomin Rafi da Shororo. Wannan al'amari dai ya sa dan majalisar dokokin jihar Niger Honorable Abubakar Umar da ake yi ma lakabi da Abule mai wakiltar karamar hukumar Mashegu garzayowa ofishin mu da Kemina domin gabatar da wasu bayanai da ke nuna gazawar wasu shugabanni a jihar wajen daukar mataki kamar yadda yayi karin bayani.
Kamar satin da gabata ranan talata washi gari Laraba, mun waye gari da gawaki na mutum bakwai da wa'annan bandit din suka kashi. Wannan satin abinda kuma sake faruwa da mu kenan. Mun waye gari shekaran jiya Alhamis da gawaki na mutum biyu an ga ɗayan ba a ga ɗaya ba. Sun kashe mu da ɗan banga ɗaya a sahura mai sun kashe mutum ɗaya a mazakuka wanda ba a ga gawansa ba sai ji aka samu aka ga gawansa. Gawan nasa ko da aka ji an ci ma gawan ma ba ta ɗaukuwa. Maganin gaskiya matsalan tsaro a ƙaramar hukumar Mashegu sai addu'a da kuma mu shugabanni na wuya tattara gare mu mu ɗauki matakin da ya kamata. Mun samu duk wani wanda ke da ruwa da tsaki mu same shi akan wannan matsalan mu kai kokin mu akai. Na farko zan ce ma na samu SSG akan wannan matsalan. Ma'ana SSG sakatare ne na gwamnati na jiha ma'ana. Alhamdulillah sakataren gwamnatin jiha ya fito karamar hukumar Mashegu. Duba da haka sai nace idan ko wannan matsalan na damu mu ina ga shine farko da kamata in je in fara samu akan wannan matsala. Sakataren jiha shine chairman committee on security. Ma'ana shine shugaba na gefe abin da shafi
tsaro.
So na same shi da wannan bayanan abubuwan da ke faruwa da yake kamar da na faɗa maka cewa ya fito wurin ne shi ma duk abin da naje masa da shi babu abin da bai sani ba. Amma still na kai masa abin da ke faruwa da irin complaining da nake samu da irin koki-koki da dama da na samu da kuma wasu gudunmuwa da al'umman da ke zaune wurin suka ba su cewa idan aka bi su za a ci mu ƙarshen wannan abu ko za a samu sauƙin wannan abu. So duba da haka na dan ba da lokaci bayan na kai masa wannan abun da duban cewa abun zai zo ya baya wannan matsalan da ake fuskanta za ta zo ta ja baya. Amma a ƙarshe ma abubuwan nan ci gaba suke yi.
Honorable Abubakar Umar mai wakiltar karamar hukumar Mashegu kenan a cikin rahoto na musamman da Mustafa Nasir Batsari ya hada mana kan matsalar tsaro a jihar Niger, wanda za ku ji cikakken rahoton a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu, da kuma abinda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmed Ibrahim Matani yake cewa. Yanzu kuma sai ku daɗa gyara zama don shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar kamar yadda wata kila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata muna tattaunawa da shugaban kungiyar manoman alkama a Najeriya Alhaji Salim Salam Muhammad inda ya fara bayanin irin kalubalen da masu noman alkama suke fuskanta a Najeriya duk wada shirin da gwamnatin tarayya kasar ta gaddamar na tallafawa manoman a cikin shirin namu na wannan makon wakilin Makano Muhammad Ibrahim Kwari ya fara da tambayar sa kamar haka
amma ka ce kun kalubalanci wannan tsari da ya mai da